Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata kotu ta musamman don shari'ar wasu sojoji 68 da ake zargi da aikata wasu laifuka. Za kuma a ji inda aka kwana a yaƙi da cutar kwalara da ta addabi wasu sassan jihar Barnar Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shaidu sun ce hukumomin Iran sun jibge jami'an tsaro a jami'o'in da ke biranen ƙasar a ranar Laraba a wani mataki na tsawon matakan dakile zanga-zangar da aka kwashe sama da mako biyu ana yi, wacce ta samo asali bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahsa Amini a hannun jami'an Hizbar ƙasar. Wannan zanga-zanga ta haifar da kalubale mafi girma cikin 'yan shekarun nan ga hukumomin na Iran, lamarin da har ya kai ga masu boron suna kira a kifar da gwamnatin Islamin ƙasar wacce aka kafa a shekarar 1979. An dai jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma a jami'o'in Umiya, Tabriz, Rasht da kuma Tehran, wuraren da suka kasance cibiyoyin zanga-zangar. Ƙungiyoyin fararen hula sun ce an kama dubban mutane kuma an jikkata wasu da dama a ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na daƙile boron. Akalla mutum 150 suka mutu tun da zanga-zangar ta ɓarke, a cewar ƙungiyoyin fararen hular. Ma'aikatar lafiya a Uganda ta ce an samu jami'an lafiya ta hudu da ta mutu sanadiyar kamuwa da cutar Ebola, wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 11. Margaret Nabisubi, mai shekaru 53, ita ce jami'an lafiya da wannan cuta ta ajalinta. Shugaban ƙungiyar likitocin Uganda, Dr. Sam Oledo, ya ce Margaret ta kwashe kwana 17 tana fama da cutar kafin daga bisani rai ya yi halinsa. Ɓarkewar ƙwayar cutar ta Ebola nau'in da aka wa lakabi da Sudan ta faro ne daga watan Satumba, amma hukumomin lafiya sun ce suna bincike kan wani nau'i da ake kira Zayar. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta gayyaci wakilan gwamnatin Ethiopia da shugabannin Tigray da ke arewacin ƙasar zuwa wani zaman sulhu da za a yi a Afirka ta Kudu nan gaba a wannan mako. Gayyatar wani mataki ne na shiga tsakani da ƙungiyar ta AU ta yi don kawo ƙarshen yakin basasan da ya kaure tsakanin ɓangarorin biyu. Wata wasiƙa da shugaban kwamitin gudanarwar ƙungiyar ta AU ya aikawa ɓangarorin biyu ta nuna cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohuwar mataimakiyar shugaban Afirka ta Kudu Fumzile Malombo Nchuka su ne za su jagoranci zaman tattaunawar. Tuni dai gwamnatin Ethiopia ta amince cewa za ta halarci zaman sulhun a wani sakon Twitter da ta wallafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta kaddamar da wata kotu ta musamman don shari'ar wasu sojojin ƙasar 68 kan wasu laifukan da ake zargin su da aikatawa. Daga shiyar Sokoto ga Muhammad Nasir da rahoton.
Matsalolin rashin tsaro da Najeriya ta samu kanta ciki tun daga matsalar Boko Haram a yankin arewa maso gabas na daga cikin abubuwan da suka kawo yawaitar jami'an soji, cuɗanya da al'ummar ƙasa. Duk da yake soji suna da tsari da ƙa'idojin gudanar da aiki, wasu lokuta ana samun ƙorafe-ƙorafe akan yadda ayyukan nasu ke gudana, yayin da rundunar sojin ke kafa kotu ta musamman domin kulawa da laifukan da ake tumar sojin da aikatawa.
I, as the general sir commanding 8th Division Nigerian Army, hereby inaugurate the general court martial today.
Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da kotu ta musamman a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ta yi shari'a ga jami'an ta 68 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban. Kwamandan yanki na 8 na sojin Najeriya da ke da hedikwata a Sokoto, Manjo Janar Yuyu Basi, ya ce an kafa kotun ne don gaskiya ta yi aikinta akan laifukan da ake tuhumar jami'an. Akan haka nake kira ga kotun da ta yi bincike tare da auna karfin hujjojin da za a gabatar mata da kuma yi aiki bisa ga tsari na baiwa kowa dama a lokacin da take gudanar da bincike akan kararrakin.
The court martial will be free from any external influence.
Wannan kotun ba za ta fuskanci katsalandan ba daga ko ina, don haka waɗanda ake tuhuma da laifuka suna da cikakken lokaci na kare kansu ko su kira waɗanda za su taimaka musu. To ko waɗanne laifuka ne ake tuhumar jami'an sojin da aikatawa? Honorable Godwin Owadie lawyer ne ga jami'an sojin.
Well, the accusations, some of them, although they are presumed innocent, the accusations, some of them are saying that cowardice.
Laifukan da ake tuhumar su duk da yake yanzu suna zaman maras laifi sun hada da nuna tsoro duk da yake bana sun zurfafa magana akan sojan da aka yi wa ayarin sakonton bauna kuma ake tuhumarsa da nuna tsoro kasancewar batun na gaban kotu. Amma dai sai mun ga yadda sojan da aka yi makonton bauna za a tuhume sa da tsoro. Sauran laifuka sun hada da bacewar wasu kaya sanadiyar harin da aka kai a wuraren da sojan ke zama. Amma dai mun zura ido mu ga yadda za ta kaya. Muna kuma fatar ganin an hanzarta yin shari'ar domin wasu daga cikin sojojin sun kasance tsare fiye da wata 7, wasu wata 22, wasu wata 18, wasu har ma shekara 2. Sai dai abin jin daɗi shine lauyoyin da ke tsaya sojojin da yawansu ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne. Za mu yi iya ƙoƙarinmu domin kotun ta yi adalci. To ko yaya masharanta ke kallon wannan zaman da kotun soji ke yi don yin shari'a ga jami'anta da ake tuhuma da laifuka? Detective Awal Baladir Mi'iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf mai tamasuli da ke garin Kano, ya ce akwai abin dubawa a ciki.
Zai taimaka wa mutanen gari wato civilian su sami ilimin kai kara ko da soja ya aikata wani abun da ba daidai ba, su ma sojojin za su shiga tetayensu ganin cewa yanzu an fito da abun fili, jama'a sun san cewa ana iya hukunta su.
Kaddamar da wannan kotun dai shine irin sa na uku a Sokoto. Domin an yi wasu biyu a watan Satumban bara da kuma watan Afrilun wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Manyan 'ya'yan babbar jam'iyyar adawa ta PDP daga sassan Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar ta ƙasa Dr. Ayoce Ayo sun kai ziyarar marabtar wasu 'yan siyasa sama da 142 da suka sauye sheka daga wasu jam'iyyun siyasa zuwa jam'iyyar PDP a jihar Bauchi. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
Manya daga cikin mutanen da suka canja shekar daga jam'iyyar APC zuwa PDP sun hada hadda mataimakin tsohon gwamna a jam'iyyar APC Alhaji Abdusule, kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Wai Suleiman, da kuma Honorable Faruk Mustapha wanda yayi takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC kuma shine gabatar da mutanen da suka yi sauyin shekar ga abin da yake cewa.
Ya mai girma mataimakin shugaban ƙasa, tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa da yardar Allah, in Allah ya kai mu alif 2023, ni Honorable Faruk Mustapha a matsayina na tsohon wanda ya nemi tikita jam'iyyar APC na governorship a Bauchi State. Mai girma shugaban ƙasa, insha Allah ina tabbatar maka da cewa a yau ranar 5 ga wata ka karɓe mu da ni da mugoya bayana da sauran ƴan uwana wanda muka dawo cikin wannan jam'iyya mu sama da mutum 142 da wani abu da collectively muka dawo.
Babban bako a wajen taron kuma dan takarar kujerar shugaban kasa a zaben shekarar baɗi Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, ya taya al'ummar jihar Bauchi murna dangane da irin ci gaban da aka samu a jihar.
Ciyaman na jami'anmu da sauran manyan jami'a, jama'an Bauchi, mun zo mu taya ku murna da wannan kyakkyawar cigaba da aka samu a jihar Bauchi.
A nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karon Bauchi ya shaida cewa siyasa a Arewa daga Bauchi ya fara, kuma Bauchi garin wajerin Adamawa ne. Sannan ya ci gaba da cewa,
Bauchi mutanen Bauchi mutanen PDP ne, na aka fara siyasa a jamhuriyar Najeriya ta Arewa, na aka san siyasan Aminu Kano, na aka san siyasan Tabawa Balewa. Yau kai ne ka karbi tutan Tabawa Balewa, yau kai ne ka karbi tutan Aminu Kano, kuma mun muna tabbatar maka cewa mutanen Bauchi sun dawo suna tare da kai.
Waɗanda suka halarci taron na Bauchi sun hada hadda Sule Lamido, Ibrahim Hassan Dankwambo, Bukola Saraki, Sanata Jinu Malaye, da sauran kusoshin jami'ar PDP na shirin Arewa maso gabas, da kuma sauran sassan ƙasa baki ɗaya.
A gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton, a kuma gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jihar Borno, mu ji inda aka kwana a fafatawar da ake yi da cutar kwalara. Haruna Dauda, gare ka.
Ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Borno ta ce kimanin kananan hukumomi bakwai ne ke fama da matsalar cutar amai da gudawa da ake kira kwalara, wanda har mutane fiye da 1,600 suka yi fama da wannan cuta. Ƙungiyar likitoci da ake kira Hoktosu da Alboda ta ce a cikin sati uku da suka gabata don karɓar masu fama da cutar amai da gudawa a ƙarshen watan Agusta, wanda yawansu ya kai kashi 90 zuwa 120. A wata zanarwa da jami'in hukumar AMS ɗin ya sa hannu, Mr. Abdulkarim Yakubu, a ranar 14 ga watan Satumba, gwamnatin jihar Borno ta tabbatar masu cewa an samu bullar wannan cuta a kananan hukumomi guda bakwai, wanda ta yi kiyasin cewa ana zancen cewa wannan cuta na iya kama mutane fiye da miliyan ɗaya. Shi ya sa suka shigo don su ba da nasu taimako. Kuma ƙungiyar lokacin na kowa ta rage mutane 1,644 da suka yi fama da wannan cuta na kwalara tun daga ranar 27 ga watan Agusta. Cutar kwalara yana ɗaya daga cikin cututtuka da ake samu ta hanyar amfani da gurɓataccen ruwa. A cewar coordinator Dr. Head Kai daga kungiyar MSF, yace ya kamata mutane su kara tsaftacen muhallinsu, su kuma dinga amfani da ruwa mai tsafta don gudun karuwar yaduwar wannan cuta. Yace yara ganana da suke fara kasar kamuwa da wannan cuta su ne yaran da ke fama da cutar yunwa da ake kira menorrhea a Turanci, kuma waɗannan yara su ne in ka sai shekaru 5 da haihuwa. Dr. Kai ya nuna namuwansa game da karuwar waɗannan yara ke fama da wannan matsala na kwalara, da yace sun kai kashi 160, wato fiye da 4,000 kenan, daga watan Janairu zuwa watan Agustan 2022. Kowane mataki ne iyayen yara ke ɗauka game da ɓarkewar wannan cuta,
amma kuma ya kamata mutane su mai da hankalinsu, saboda shi kwalaran nan yawanci ana cewa ƙazanta ne ke kawowa. Ya kamata mata su dinga kula da yanayin abincinsu, wanke-wankensu. In yara za su ci abinci, su tabbatar sun wanke hannunsu kafin nan su ci abincin. Kuma yana da kyau in mace ta yi wanke-wanke, ta nemi leda mai kyau ta rufe wanke-wankenta, kuma ta kula da tsaftan banɗaki, saboda duka waɗannan wuraren yana ɗaya daga cikin inda suke kawo an kwalera ɗin.
Duk inda aka samu ambaliyar ruwa zai shigo cikin anguwa, idan ya shigo cikin anguwa kuma zai ɗebo cututtuka ya kawo cikin anguwa.
Wasu matakan da iyayen yara ke ɗauka kenan game da kare kai da kamuwa da wannan cuta. Haruna Dauda, Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaishe ka, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Gaida ‘yan matan Sudan, yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Mumuni Barma. Shirin Na Kasa a wannan mako ya samu bakuncin wani makaho da ya shahara a wani fannin da ba kasafai ake samun masu larurar idanu cikinta ba. Masu raro, ba wannan makaho ne da ke horar da 'yan kwallo a jihar Niger, Nigeria. Wannan dan taliki ya yi fice a harkar kwallon kafa a Kwantagora, lamarin da ya sa buga wasa da kungiyar da yake yi wa kocin sai an dage. Kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari. Ya kuma fara ne da gabatar da kansa.
Sunana Buhari Ismail Lawal, a nan Kwantagora nake a Kwantagora, Niger State a Nigeria. Ni coach ne na kwallon kafa. Ina coaching team da ake kira suna Umfani Football Club a nan Kwantagora.
Gashi mutane za su yi mamaki kana da lalura ta rashin gani. Ya ake kuma kana horar da 'yan wasa har ka zama coach?
Abu ne wanda yake yana a zuciyarmu, muna da ra'ayi akan wannan harka na coaching. Tunda an fara shi ne tun kafin laluran idan ya dauke gaba daya. Tunda ni a baya na buga kwallon kafa har ya kai ga lokacin da laluran idan yayi karfi har na buga kwallon sai na koma coaching. Duk da yake dama ina coaching kafin in ba kwallon, ina kama assistant coach kafin in ba kwallon. So bayan laluran ya zo ya yi karfi da ba zan iya ma buga kwallon ba, to shine sai na ci gaba da coaching har na zama ainihin chief coach na wannan team din na Umfani.
Yanzu shekara nawa kenan kana fama da ita wannan bakanta?
To wannan lalura shekara 12 kenan, a watan 8 da ya wuce ya zama shekara 12 kenan.
Kuma tun lokacin kana horar da 'yan wasa?
Tun lokacin, tun kafin lokacin ma. To abun gaskiya da yake abun yana a zuciya, muna amfani da zuciyarmu da saurare, ma'ana ƙara kenan da muke saurare da kunnuwanmu, da Allah ya bamu wannan ikon wannan baiwan. wanda yake ko kwallo ake bugawa muna sauraron karan inda kwallon take shine muke amfani da shi a matsayin ganin mu duk da yake kuma akwai mataimaka na masu horaswan wanda suke taimaka muna kamar assistant coaches kenan akwai trainer da sauransu wanda ke a healing training ne zamu faɗi cewa ga abin da muke so a yi na training ga tsarin da muke so a yi shi trainer zai shiga hili ya gabatar da wannan tsarin wani lokaci ma ni zan shiga da kaina ina nunawa ga shi ga yanda nake so gaya haka a yanda ya kamata haka kuma wurin wasa muna bibiyan yanayin wasan kamar yanda na faɗi da baya muna saurare inda ƙaran kwallon ke tafiya muna bi don wani lokaci in ma ina bin ƙaran da ido na ina bi ba lalle ka lura cewa wannan bai gani ba inda muna bin irin ita ƙaran kwallon ne duk inda aka shura ta zamu ji ƙaranta sai mu bi da ido muna saurare
kamar shi wannan team da kake horarwa yaya kwarewa ce ta kasance
eto gaskiya alhamdulillahi a dai wannan gari na Kwantagore da jahar Niger gaba daya wannan club babu inda zaka hadu sunanta ba a santa ba a kwallon Kwantagore misali mun buga Premier League da muke bugawa su bakwai wannan club din tayi nasara su uku mu ne muka ci wannan Premier League din
na
Kwantagore cikin bakwai mu muka ci su uku mun ci 2011 mun ci 2012 kuma mun ci 2019
to a matakin jaha ko gaba daya
a matakin jaha a 2009 mun taba zuwa muka buga State League wanda yake a lokacin muna kanana sosai mun da je mun gwada kan mu mun taba mun gani da ba mu yi nisa sosai a ciki ba gaskiya amma duk inda aka kira wannan team din a jahar Niger babu wanda bai san sunan wannan team din ba
wato shi amfani
football club
to amma yaya kake gogormaya da sauran timatimai ko wato team na sunan jahar Niger
to gaskiya ka kamar a jahar a nan Kwantagore ina ganin team daya ne in ta daga hannu dole an ajanawa su ne zan ce suke da tarihi suke da record akan amma in banda wannan team din guda ban tunanin akwai wata team a Kwantagore wadda za ta daga hannu mu ba mu daga ba
ana team kenan
ita ne team din ISS ana ce mata Doma su ne ke da nasara akan mu da wasa biyu amma duk wata team da ke kasa ina ganin babu wanda ke da nasara akan mu
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Buhari Ismail Lawan makaho mai horar da ƴan wasan kungiyar kwallon kafar amfani Football Club Kwantagore da wakilin muryar Amurka a jahar Niger Mustafa Nasir Batsari ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
ga gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
da babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic za mu so mu sharhin jaridin nan yau jaridar ta ce asantihi ne babban sarkin asantawa ya kuwata ainin yana takaicin yadda ake lalata gandun dazuka a nan kasar jaridar ta ce babban sarkin na Ashanti tun fosai tituna biyu ya sifata matsayin yadda ake lalata gandun dazuka da abin tsoro matsayin na yadda ake lalata gandun dazuka kasar dai yanzu an kiyasta ya kai hektoci miliyan 10 duk shekara ya ce alƙalu masu nuna cewar Ghana na a gaba-gaba cikin Afirka da ma duniya gabaki daya zancen lalata gandun dazuka a kashi 2% duk shekara inda ake hasara na hektoci 135,000 na gandun dazukan a shekara daga shekara ta 2020 jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin ƴan sanda sun kama mutane 16 game da harbe-harbe da aka yi game da galamsi wato ɗiban ma'adinai ta barauniyar hanya jaridar ta ce akalla mutum 16 a jihar gabashi sun kakama game da hannu da suke da shi a harbe-harben a saman tamfo da ke nan cikin jihar ta gabashi a cikin wani jawabi ɗan sandan wadda aka gabatar a ranar juma'a hadarin ya abu ne tsakanin wasu mutane da aka yi imani masu haƙar ma'adinai ne ta barauniyar hanya wato ƴan galamsi da wani rukuni masu yaƙi da su a yankin a ranar 29 ga watan Satumba shekarar 2022. Ruwan sama kamar da bakin kwariya ya lalata kaddarori ya hana bukukuwa a ƙarshen mako fadin kasar. Jaridar ta ce ruwan sama da aka yi a ranar Asabar ya jawo ambaliya da ta lalata kaddarori sannan ta hana gudanar da shagulgula musamman aurayya da makoki. Ruwan da aka soma da asubahi cikin birnin Akra ya hana kai kawo ya kuma jawo cunkushewar motoci musamman ya jawo jinkiri na tarin bukukuwa. Ita jaridar Daily Guide wannan labarin ta ruwaito. Mun kashe mutum hudu in ji masu kisan mankasim. Jaridar ta ce Christopher Cockerlack Kwansa sarkin Akwakurum yanki na garin Mankesim da makarabansa da sun ka hada da Pastor Michael Dako sun bayyana tare da amincewa cewar sun kashe mutum hudu gabaki daya da sun ka hada da jajjina Asabuchi a matsayin ta karshe. Wata majiya da ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran Ghana haka ta ce mutanen da ake zargin sun tabbatar sun kashe wasu mutane guda uku namiji da mata biyu kansu kashe ita aso din nan kuma sun kai ɗan sanda wurare din daban-daban da sun kai wannan kisa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridan na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Shaidu sun ce hukumomin Iran sun jibge jami'an tsaro a jami'o'in da ke biranen ƙasar a ranar Laraba a wani mataki na tsawara matakan daƙile zanga-zangar da aka kwashe sama da mako biyu ana yi, wacce ta samu asali bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahsa Amini a hannun jami'an Hizbar ƙasar. Wannan zanga-zanga ta haifar da kalubale mafi girma cikin 'yan shekarun nan ga hukumomin na Iran, lamarin da har ya kai ga masu boron suna kira a kifar da gwamnatin Islamin ƙasar wacce aka kafa a shekarar 1979. Ma'aikatar lafiya a Uganda ta ce an samu jami'an lafiya ta hudu da ta mutu sanadiyar kamuwa da cutar Ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 11. Margaret Nabisubi, mai shekaru 53, ita ce jami'an lafiya da wannan cuta ta ajalinta. Shugaban kungiyar likitocin Uganda Dr. Sam Oledo ya ce Margaret ta kwashe kwana 17 tana fama da cutar kafin daga bisani rai ya yi halinsa. Barkewar kwayar cutar ta Ebola nau'in da aka wa lakabi da Sudan ta faro ne daga watan Satumba, amma kuma mun lafiya sun ce suna bincike kan wani nau'i da ake kira Zayar. Kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta gayyaci wakilan gwamnatin Ethiopia da shugabannin Tigray da ke arewacin ƙasar zuwa wani zaman sulhu da za a yi a Afirka ta kudu nan gaba a wannan mako. Gayyatar wani mataki ne na shiga tsakani da kungiyar ta AU ta yi don kawo ƙarshen yakin basasan da ya kaure tsakanin ɓangarorin biyu. Wata wasiƙa da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar ta AU ya aika wa ɓangarorin biyu ta nuna cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohuwar mataimakiyar shugaban Afirka ta kudu Fumzile Malamba Nchuka su ne za su jagoranci zaman tattaunawar. Tunidai gwamnatin Ethiopia ta amince cewa za ta halarci zaman sulhun a wani sakon Twitter da ta wallafa.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salamun Abu da ya jagoranci shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu Malam Zubair, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.